tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata ƴan Niger mazauna ƙasashen waje su halarci rumunan zabe don kada ƙuri'a a zaben ƴan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa, wato ɗaya rana da daukacin ƴan ƙasar da ke zaune a gida. Sai dai hakan bata samu ba sakamakon annobar coronar da ake fama da ita a wancan lokaci. Kasancewar a yanzu galibin kasashe sun bude iyakokinsu saboda alamun samun saukin wannan annoba yasa hukumar zabe ta kasa Seni ta dauri aniyar soma rijistar ƴan Niger mazauna ƙetare waɗanda suka cancanci kada ƙuri'u. Dr. Aladua Amada shine mataimakin shugaban hukumar zabe ta kasa Seni.
Kamar inda kuka sani, ƴan Niger wanda suke zama kasashen waje a dokance suna da incin su yi zabe na shugaban kasa da ƴan majalisa, kuma haka ne kamata a yi. To kuma sai annoban nan ta zo ta gitta, kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wadda ake cema Cour Constitutionnelle don mu ji ra'ayinta bisa wannan. Sai ta ce to tunda dai wannan abu ne ya zo al'ajabi ne ya zo kenan, muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada. To kuma yanzu dama ta bada, za a fara 16 ga watan Juin, kuma za a ida 29 ga wannan watan, tunda kamar inda kuka sani wannan kidaya kwana 14 ne ake dauka ana yin ta.
Kasashe 15 ne aka tantance domin shirya wannan zabe a bisa la'akari da wasu muhimman sharuɗa.
Sai inda ke da kwai muke da ambassador ko consula, kuma na biyu hallau a ce kasar tana da tsaro, kamar akwai kasashe wanda inda muka so mu tai kamar su Libya, kamar su Sudan, kuma tunda babu tsaro kuma kasashe ne wanda sai a ce ma suna cikin yakin basasa ko kuwa rikici. Dai na cikin wannan kasashen 15 abinda za a ce akwai 8 na ECOWAS, tunda akwai Cote d'Ivoire, akwai Burkina, akwai Mali, akwai Senegal, akwai Togo, akwai Benin, akwai Ghana, akwai Nigeria, kuma akwai kasashe biyu na Afirka ta tsakiya wanda ake cema Africa Central da Chad da Gamaru. Kuma kasashen na Afirka Larabawa akwai Maroc, akwai Algeria, kuma sai kasashen Turawa guda uku, akwai Europe, akwai Faransi da Belgium, kuma America du Nord, akwai États-Unis.
A shekarar 2016 ne ƴan Niger mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisar dokoki, abinda ke ba su damar aiko da wakilai 5 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 171. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.